Kotun kolin Najeriya ta yi watsi da ɗaukar ƙara da gwamnan jihar Rivers in yi san wike yayi shi da jam'iyyarsa ta PDP inda suke kalubalantar maido da zaman kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na jihar Rivers zuwa nan Abuja. Cikin hukuncin da kotun kolin ta yanke, ta ce gwamnan Wike bai da wani hujja na kare wannan ɗaukar ƙara nasa. Mai shari'a Aminu Sanusi da ya karanta hukuncin ya zartar da cewa zaman kotun sauraron ƙararrakin zaben jihar Rivers a nan Abuja bai sabawa dokar Najeriya ba. Don haka gwamnan Wike bai da wata hujjar kalubalantar hurumin ƙaramar kotun. Wani lawyer tsarin mulki a Najeriya, barista mai nasara Kogo Ibrahim, ya ce a gane wannan hukuncin kotun kolin daban ne, ba wai ɗaukaka ƙara ba ne kan hukuncin rushe zaben gwamnan Wike.
Wannan kuma shari'a da ta bada hukunci ita kuma kotun koli ta Najeriya, wato Supreme Court, ita kuma wannan shari'a daban ce, ba wai ɗaukaka ƙara ne ga wancan hukunci da aka bada ba. A'a, ta shigar da magana ne wanda yake ya shafi cewa ita kotun da ta saurari ƙara ta wannan zafe ɗin ba ta da hurumin da za ta saurari wannan magana.
Barista mai nasara Ibrahim ya ce, bisa kundin tsarin mulkin Najeriya, gwamna Wike zai ci gaba da zama gwamnan jihar Rivers har sai an yanke hukunci in ya ɗaukaka ƙara.
Ɗaukaka ƙara har yanzu shi gwamna ya samu ce ya ce za su ɗaukaka ƙara, amma ba su ɗaukaka ƙara ba. Suna da kwana har zuwa kamar 21 da za su iya ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba idan ba su amince da wannan hukuncin.
A dai wannan jihar ta Rivers, a 'yan tsakanin nan ma sai da kotun sauraron ƙararrakin zaben ta soke zaben kakakin majalisar dokokin jihar da wasu 'yan majalisa guda 20. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.